headquarters a ran Najeriya ta ce su waɗannan komandojin miyakan Boko Haram guda biyar da aka cafke su a ƙasar Kamaru an fafare su ne daga dajin Sambisa inda suka nausa arewacin Kamaru suka kuma yi sansani a dajin Madawaya inda miyakan haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadi suka cafke su kakakin headquarters a ran Najeriya General Rabi Abubakar ya ce bayanan sirri irin na soja ya bada damar damke waɗannan miyaka
dama akwai abun gana na bada bayani tsakanin jami'an tsaro tsakanin wannan kasashe su wannan bayanin shine ƙara ainihin bada ƙarfin tarto annan yan ta'adda wanda muke ganin cewa Allah da dama kashin su ya zo kuma kuje su kuma mun san ko idan kuma Sambisa forest din shi kan shi an shige shi muna ciki ko muna ƙara sannan samun nasara to dan damke wannan abu wannan mutane aka yi wani gagarumin nasara ne akan wanda yake da miki
yawa ranka dai zamu san ko adadin yawan yan ta'addan da aka kama da kuma yanda za a yi da su
eh an kama su da yawa kasan ma bayan wannan yan ta'adda ma da aka kama ai akwai wanda suka mika waya to don annan dai mu dai a matsayin mu na soja ba za mu duk abin da za mu ci gaba da yi domin tabbatar cewa mu zamu taku hannu wannan mutane shine muke yi an kama su da yawa
Dr. Bawa Abdullahi Wase kwararre ne a sha'anin tsaro
duk waɗansu waɗanda suke da zumunta da kayan baya suka nemi mafaka ne tsakanin gari da gari ko tsakanin jiha da jiha ko tsakanin ƙasa da ƙasa to tunda yake ƙasar ta Najeriya ta musu zafi shikenan sai suka so mu kuma matsawa suna neman lunguna da ƙasashen da suke dab da makwabta da mu dalilin da mun ba kamanta ba kenan yanzu yau bai wuce kwana hudu ba shugaban ƙasar Faransa ya zo kuma duk ƙasashen mu da muke makwabta da su a ƙasar Afirka sun zo domin a ga yadda za a magance wannan mat ake tsallakawa daga wani guri a je a shiga wani guri don a yi barna
kakakin rundunar ƙasashen yankin tafkin Chadin da ke yaƙi da Boko Haram Kanar Muhammad Dole ya min bayanin yadda aka rarraba dakarun wannan runduna
ba mu saka a cikin tsarin da an kai na kowane runduna kamar ta daya da take Amora a cikin kasar Borno take ta biyu a cikin kasar Chad take a Bankasoda ta uku a Fada Nigeria ta hudu tana a Jifa Niger
tuni masana tsaro irin su Dr. Bawa Abdullahi Wase ke ganin aikin wannan runduna kwalliya na biyan kudin sabulu
to ta taka rawar da ya kamata ta yi ta zama tana shirye ta yi aikin da aka kafa ta ta yi kuma tana yi
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria